Na tambayi babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya, Lieutenant General Tukur Buratai, ko wani mataki suke dauka a halin yanzu? Ina tabbatar maka cewar wannan batu magabata suna tattauna shi, kuma ana daukar matakai a mataki na diplomasiya da kuma mataki na soja. Matsayinmu shine zamu kara tabbatar da cigaba da kai waɗannan yankuna baki daya. Kaga tuni dai rundunar ta 8 ta sojojin Najeriya zuwa arewa maso yamma mai mazauni a birnin Sokoto, kuma tuni babban komandan wannan runduna ya isa birnin na Sokoto. A saboda haka muna daukar matakai masu yawan gaske don dakatar da kai kuma waɗannan yan bindiga daɗi tsakanin Najeriya da Nijar. In ma sun kusa jamhuriyar Nijar din, ka san su masojin ƙasar Nijar din ba baya suke ba, suna nan suna aiki wurjanjan wurin daukar mataki.
They go back with the move to Niger Republic. Niger too, they are also working in hand to identify the prisoners.
A cewar tsohon gwamnan mulkin soja a jihohin Kano da Benue, Kanar Aminu Isa Kwantagora, akwai bukatar fadada rundunar sojin haɗin gwiwa na kasashen yankin tafkin Chadi.
Kasashen da ke cikin wannan tafkin Chadi sune rikicin ya shafe su. So ko jannan kaɗan ne, ko Sokoto ne, ko Kebbi ne, muna boda da Nijar. To kaga wannan mulkin jamfos ɗin za ta iya shigowa ciki. A in ka bi ta maratin ne, muna boda da Nijar. Dole ne don tax force ɗin su shigo.
Wato in na fahimce ka, ba lallai sai an kawo ta sabon runduna ba.
Fada da ta kawai za a yi, fada da ma operation ɗin za a yi.
Shugaban hukumar wayar da kan jama'a ta Najeriya, Dr. Garba Abari, na mai cewa.
Amma musamman waɗanda suke zaune a kan iyaka. Tunda yanzu abin ya kai ga har ana shiga cikin ƙasa, abin ya riga zama tsakanin ƙasa da ƙasa, sannan a cikin lambi a kowanne suke shiga tsakanin jiha zuwa jiha. To abin da ya kamata a yi shi ne duk mutanen inda suka ga akwai babbar fuska, to a yi kokari a sanar da masu gari suke da kuma dama su faɗi a ji don a samu a sanar da jami'an tsaro. Saboda haka yaƙi irin wannan abu ne wanda yake buƙatar haɗin kai na jami'an tsaro da kuma 'yan ƙasa gaba ɗaya.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.